This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da Muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatar an wayi gari lafiya. Baba ya koma iri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Laraba 21 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Maryam da kanun labarai.
To, Baba, bankin raya kasashen Afirka ya yi gargadin cewa hauhawar farashin muhimman abubuwa a wasu kasashen Afirka, ciki har da Najeriya, na iya haifar da rashin kwanciyar hankali. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargadin cewa tsarin kiwon lafiyar Gaza ya shiga wani mummunan yanayi yayin da cibiyoyin kiwon lafiya a gaba ɗayan yankin Falasɗina suka daina aiki. Mahaifiyar madugun adawa kasar Rasha, Alexei Navalny, ta roƙi shugaba Vladimir Putin da ya saki gawar ɗanta domin a binne shi cikin mutunci.
Kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa an kashe mutane biyu a wata arangama tsakanin wasu al'ummomi a jihar Bayelsa.
Rundunar 'yan sandan jihar ta Bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce mutane biyu ne suka halaka. Rundunar ta ce tuni ta tura jami'anta domin tabbatar da tsaro a inda lamarin ya faru.
Kamar kowace safiyar Laraba, yau Murtala Faruk Sanyin na zai shigo mana da shirin sa na baki magen kauya, wanda a yau shirin zai duba yanda ake fama da matsin rayuwa a Najeriya. Amma kafin nan, sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Bankin Raya Kasashen Afirka ya yi gargadin cewa hauhawar farashin muhimman abubuwa a wasu kasashen Afirka, ciki har da Najeriya, na iya haifar da rashin kwanciyar hankali. Sanarwar bankin na kunshe ne a cikin wani rahoto da aka fidda a makon jiya. Bankin ya ce a hasashensa na shekarar 2024, karuwar farashin makamashi da abinci tare da faduwar darajar kudaden kasashen Angola, Habasha, Kenya da Najeriya na iya haifar da rikicin cikin gida, duk da cewa nahiyar Afirka na nuna alamun samun ci gaban tattalin arziki. Bankin ya kuma ce tashin hankali a gabashin Turai da gabas ta tsakiya na iya haifar da kalubale wajen samar da kayayyaki da ƙara hauhawar farashin kayayyaki a fadin duniya, lamarin da zai sa yanayin ya dade muni a Afirka. Tuni dai aka fara zanga-zanga a wasu sassan Najeriya saboda yadda yunwa da tsadar rayuwa ke karuwa a ƙasar. Wani mai sharhi akan harkokin tsaro, Sanata Iroyebu, ya yarda da hasashen bankin na Raya Kasashen Afirka.
It's obvious for even to the blind to see that
ya ce, ko makaho ya san cewa ta yiwu jama'a su harzuka saboda muhimman abubuwa guda uku na rayuwa, wato abinci, matsugunni da tufafi. Mafi muhimmanci a cikinsu shi ne abinci. Babu wanda zai iya rayuwa ba tare da abinci ba, kuma a yanzu inda 'yan Najeriya suka dosa kenan. A ranar Talata, babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya, Manjo General Christopher Musa, ya yi magana da manema labarai a birnin tarayya Abuja akan halin da ake ciki.
The entire world is feeling the heat. It's not only Nigeria. So it's not only peculiar to Nigeria.
Duniya baki ɗaya na fama, ba Najeriya bace kadai. An fuskanci yar tarzoma nan da can, amma abin farin ciki shine ita ma gwamnati ba ta barci. Ta tashi tsaye wajen ganin an magance waɗannan matsalolin, an kuma samar da matakan kawo sauki a duk fadin ƙasar. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargadin cewa tsarin kiwon lafiyar Gaza ya shiga wani mummunan yanayi yayin da cibiyoyin kiwon lafiya a gaba ɗayan yankin Falasɗina suka daina aiki, ga rashin damar samun kulawar lafiya na ƙaruwa, kayayyakin kiwon lafiya na raguwa, bayan haka ana ci gaba da samun raguwar muhimman kayayyakin jinƙai don kula da marasa lafiya. Asibitin Nasir da ke Khan Yunis a Gaza, inda sojojin Isra'ila ke kai farmaki, shine na baya-baya da fadan ya shafa. Hukumar WHO tare da ofishin kula da harkokin jinkai na Majalisar Dinkin Duniya da ake kira OCHA a takaice da kungiyar agajin Red Crescent ta Palestine a kwanan nan sun gudanar da wani babban aiki mai cike da hadari na kai mai da wasu muhimman kayayyaki a cibiyar kiwon lafiya da kuma kwashe marasa lafiya da ke tattare da hadari daga wurin. Rick Peppercorn, wakilin hukumar WHO a yankin Palestine, wanda ke cikin tawagar likitocin da suka yi aikin, ya ce aikin na kwanaki uku ya fuskanci kalubale daga sojoji a cibiyar. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kadan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Amma kafin nan wani rikicin al'ummomi makwabtan juna a jihar Bayelsa da ya barke a jiya Talata kuma bayan salwantar rayuka da dukiyoyi jami'an tsaro sun kai dauki a wurin da nufin dawo da doka da oda. Wakilin mu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar Sakkwato ya aika mana da wannan rahoton.
A baya-bayan ne dai aka samu wani tashin hankali tsakanin al'ummomin garuruwan Okotoku da na Apollo dake yankin karamar hukumar Yanaguwa a jihar Bayelsa dake yankin Niger Delta, inda nan take suka afka wa juna kuma rikicin na al'ummomin biyu ya samo asali ne tun jiya zuwa yau. Haka kuma bayanai na nuna cewa an samu salwantar dimbin rayuka da kuma dukiyoyi na al'umma da dama. Rundunar yan sandan jihar ta Bayelsa ta tabbatar da faruwar lamarin kuma ta ce mutane biyu ne suka halaka. Rundunar ta ce tuni ta tura jami'anta domin tabbatar da tsaro a inda lamarin ya faru. Da hakan kuma na tuntubi ASP Musa Muhammad mai magana da yawun rundunar yan sandan jihar ta Bayelsa.
The youth of Opolo claimed they were murdered by Okutuku youth who invaded their community. Upon receipt of this information,
yace bayan da rundunar yan sandan jihar Bayelsa ta samu labari rikici tsakanin al'ummomi biyu, tuni muka tura jami'anmu don tabbatar da doka da oda. Kuma kawo yanzu jami'anmu na ci gaba da gudanar da sintiri a inda lamarin ya faru. Ko da yake dai kawo yanzu mutane biyu ne suka halaka, yayin da wasu da dama suka jikkata. Kuma waɗanda suka jikkata tuni muka kai su asibiti. Kawo yanzu dai rundunar yan sandan jihar Bayelsa ta kama mutane biyu da muke zargi da hannu dumu-dumu a wannan rikici.
The patrol teams discovered a lifeless body and also rescued a critically injured person to the hospital.
Wannan rikicin dai na al'ummomin biyu da ke makwataka da juna ya samo asali ne daga kan iyakar bangare daya na zargin juna da cin iyaka. Da haka kuma na ji ta bakin wasu 'yan yankin da aka yi wannan rikici kuma ga abin da suke cewa.
It's a great people clash over a land dispute, which has led to some.
Wannan yana cewa ne sunana Eric Siasia. Yace wannan da daddan rikici ne musamman tsakanin al'ummomin biyu, kuma rikici ne kan iyakar kasa. Sannan kuma sun fafata da juna kuma an samu salwantar dimbin rayuka. Ko da yake dai ban da adadin waɗanda suka mutu, kawo yanzu dai bayanai na nuna cewa an kai dimbin jami'an tsaro kama daga na soji da 'yan sanda da civil defense domin aikin sintiri tare da tabbatar da tsaro a inda wannan lamarin ya faru. Shi ma wani dan yankin Opolo da lamarin ya faru yace,
well, Bayelsa is not known for community clashes in the sense that
ya ce wani sunana Dr. Freye Owusu ya ce al'ummomin jihar ta Bayelsa a gaskiya ba sa son rikici, kuma waɗannan da ke rikici suna makwataka da juna ne. Kuma muna ganin wasu matasa ne suka tada wannan rikici. Ko da yake dai kowane yanki da irin nashi kalubale, ko muna fatar samun sauki. Gwamnatin jihar ta Bayelsa dai tuni ta shigo cikin wannan batu domin ganin cewa an samu sasanci tsakanin bangarorin biyu. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakol, Najeriya.
Ta gaida Lamido Abubakar Sakkwato da wannan rahoton. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Mahaifiyar madugwan adawar Rasha Alexei Navalny ta roƙi shugaban Rasha Vladimir Putin da ya saki gawar ɗanta domin a binne shi cikin mutunci. Lyudmila Navalnaya, sanye da baƙaƙen kaya, ta bayyana a cikin wani bidiyo a wajen gidan yaron da ɗanta ɗan shekaru 47 ya rasu a ranar Juma'ar da ta gabata. Rana ta biyar kenan ban samu damar ganin sa ba abinda Navalnaya ta faɗa kenan a cikin bidiyon ta ƙara da cewa sun ki bani gawar sa. Navalnaya ta ce hukumomi sun ki gaya mata inda gawar Navalny take. Tawagar Navalny ta ce hukumomin Rasha sun ce ba a san sababbin mutuwar sa ba kuma sun ki sakin gawar sa yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan mutuwar sa. ‘Yan tawaye masu tsatsauran ra’ayi a gabashin Congo sun kashe farar hula akalla 12 a wasu hare-hare daban-daban a cikin makon nan a cewar hukumomin yankin da wata ƙungiyar farar hula a jiya Talata. ‘Yan tawaye tare da mayakan ƙungiyar ADF waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar IS sun kashe mutane 13 a yankin Mombasa da ke lardin Ituri a jiya Talata a cewar Christoph Munyanderu, kwadinetan cibiyar sa ido kan mutunta haƙoƙin bil'adama. Ya ce galibin mutanen da abin ya shafa a gidajensu aka kashe su. A arewacin lardin Kivu da ke kusa, mayakan ADF sun kashe akalla mutane 11 da adduna da bindigogi a yankin Beni a ranar Litinin a cewar Colonel Charles Ehuta Omiyonga, shugaban hukumar yankin. Haka zalika an kai wa farar hula hari a gidajensu kuma ta yiwu adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru saboda ba a san inda wasu suke ba a cewar Mr. Charles.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu koma gefe Murtala Faruku sanyin na ya kawo mana shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. An sake bijiro da wani sabon yunkuri na sauya fasalin siyasar Najeriya. Duku wannan na da alaka da halin matsin rayuwa da tattalin arzikin da 'yan kasar ke ciki. Jama'a assalamu alaikum. Al'amura dai na ƙara ta'azzara kan tsananin tsadar kayan abinci da na masarufi a Najeriya. Lamarin da ya sa tuni 'yan kasar daga sassa daban-daban suka so magudanar da zanga-zangar lumana domin kira ga gwamnati da ta ɗauki matakan magance wannan yanayi. Duk da yake an ɗauki tsawon lokaci ana fama da komatsar tattalin arziki da taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Manazarta na ganin tsananin rayuwar da yanzu haka 'yan kasar ke ciki ya ƙara ta'azzara ne tun ranar da aka rantsar da shugaban kasar mai ci yanzu Bola Ahmed Tinubu sa'ad da ya ba da sanarwar cire tallafin man fetur. Alhali ko majalisar zartarwa sabuwar gwamnatin bata kafa ba. Wannan da kuma tsadar tafiyar da gwamnati a irin tsari na shugaban kasa mai cikakken ikon zartarwa ya bijiro da sake buƙatar yin watsi da tsarin na shugaban kasa mai cikakken iko irin na Najeriya. A farkon makon nan ne wani gungun 'yan majalisar wakilai ta Najeriya su 60 suka gabatar da wani yunkuri a gaban majalisar wanda ke fafutukar sauya fasalin siyasa da shugabanci na kasar daga tsarin mulkin shugaban kasa mai cikakken iko zuwa tsarin ministoci da prime minister, tsarin da kasar ta soma aiki da shi bayan samun 'yancin kai a jamhuriya ta daya. Dan majalisar wakilai Abdul Samad da Soki na daga cikin jagororin wannan fafutuka.
Kamar yadda kace kuma kai bayani gaskiya haka ne, mu 60 mun dauko wannan kudurin mun kawo gaban majalisa wanda ya shahi canza tsarin yadda ake tafiyar da mulki kamar yadda kai bayani ba don komai ba, saboda mun ga shi dai wannan tsarin tsakanin da Allah muna ganin bai yi al'umma mu tasiri ba, bai kawo ci gaban da ya kamata a ce ya kawo muna ba cikin wannan tsarin da demokradiyya bayan shekara kusan 25. Shi tsarin da wanda aka yi mana shahada shi tun lokacin su premier Sa'adu Bello, duka alamu mun ga cewa shi ne mafita, shi ne alheri ga al'ummarmu, kuma shi ne tsarin da ya kawo ci gaba ga al'ummarmu cikin lokaci kalilan. To bisa ga haka ne muka ga cewa wajibi ne gare mu matsayinmu na wakilan al'umma mu kawo dokoki da hanyoyin da za su kawo ci gaba al'ummarmu. To shi yasa muka fara wannan tafiyar yanzu.
Ba wannan ne karon farko da aka bijiro da irin wannan yunkurin ba, domin ko an sha jin irin sa a can baya, amma kuma abin da ya bayyu ba. wani tanadi kuka yi kuma wani shiri kuka yi don ganin cewa wannan karon an ci nasarar wannan shirin?
Eh, haka ne, babu shakka kamar yadda kace mun kawo wannan kudurin nan shekara ta 2018, amma lokacin da muka kawo shi ina ganin zabe saura kusan wata biyu da rabi, kuma Allah bai nuhu in sun mu sun dawo majalisa ba lokacin, shi yasa ina ganin abun bai tasiri yadda ya kamata ba. Amma dai yanzu in Allah ya yarda abubuwan sun bambanta, kamar yadda ha gani wannan kudurin mun sake dawo da shi bayan an gama zabe, muka fara tsare-tsare da yadda ya kamata mu fidda shi. To kamar yadda ha gani mun bari sai bayan an kare duk shari'u, wanda kuma dukkan su ciki kun Allah an kare su kusan watan January, so watan February kuma sai muka shigo da wannan kudurin, saboda a samu lokaci a tattauna tsakanin mu da ƴan majalisar mu, tsakanin mu da ƴan majalisar jihohi, tsakanin mu da duk shugabannin mu na al'umma, daga shugabannin addini, shugabannin siyasa, ƴan kasuwa da kowa. Muna so ya sa baki cikin wannan tsarin, saboda mu samu ma al'umma mu fita ga baki ɗayan mu. To wannan in Allah ya yarda zai bambanta da inda aka fito, ko da irin wancan wanda aka taba kawo kafin yanzu.
To tsarin da kuke fafutukar komawa honorable an taba yin sa a Najeriya a can baya, amma kuma aka bar shi aka koma tsarin da ake kai a yanzu, baka ganin cewa wata kila kamar wata matsala ce a wannan lokacin ta sa aka yi wannan canjin, kuma za ta iya bijirowa nan gaba?
Malamin tala, wannan ai wannan tsarin da yadda Allah mu da duka alamu kowa ya gani cewa wannan shine alheri cikin ku Allah ga al'umman mu, dan kaga an gwada shi dan shekarun da an kai lokacin su premier su sa Ahmadu Bello, har yanzu su ne muke bin gaba, abubuwan da suka kawo mana ne ci gaban su ne har yanzu muke magana. To gaskiya ina ganin wai an gwada shi an ce kuma bai ba soja ne lokacin da mun sani juyin mulki shi ya dakatar da tahannan da ake, amma yanzu in Allah ya yarda ga dukkan alamu muna son irin wannan tsarin in yanzu in Allah ya yarda ya ƙara inganta rayuwar al'umma, ya kawo ci gaba ga al'umma. Sannan ko ba wani abu, in ka duba da tsarin yake, menene tsarin parliamentary, inda zaka zauna ne mu zauna mu haɗu ga abubuwan da muka so, ga abubuwan da ya kamata amince, sannan a zartar da sunan wurin al'umma. Babu wani abun sirri a cewa mutum guda zai zauna cikin ɗaki ce ga tsarin da gwamnati. Ci gaba muke so, wanda tsakani da Allah za mu taho mu tabbatar da cewa masu iyawa kowa yana ganin ku kowace rana, ku ta yin tsaye majalisa, ku yi ma al'umma bayani ga abubuwan da an kai yau, ga abubuwan da za a yi gobe, sannan a tabbatar da an zartar da abubuwan da an ka amince a yi, ba irin yanzu da ake tayar da al'umma ba.
Yaya kuka shata tsarin wannan fafutuka da kuke yi, ma'ana bayan wannan abin da kuka so gabatarwa a gaban majalisa, menene abu na gaba, waɗanne tsare-tsare ne za ku bi na gaba don ganin cewa kun cimma nasara, kuma wace irin rawa ce za a ce ƴan Najeriya sun taka a cikin wannan kasancewar dan su ake yi?
Wannan tsari na gaba shine matakin da muka dauka, kamar yadda gani mun fara daga Kano wancan satin da ya wuce, wanda mu haga cikin wa'ansu shugabannin mu Alhaji Amin Dantata, wanda cikin ikon Allah da su aka tafi da wannan tsari lokacin Chief Premier Sir Ahmadu Bello, wanda alhamdulillahi kamar yadda in ka karanta za ka ga irin bayanan da ya mana na ci gaban da aka samu lokacin nan, kuma da irin amfanin da wannan tsari ya kawo mana. Akwai sauran shugabanni waɗanda sun ka amince da tsarin nan daban-daban, muna nan muna bin su, muna tattaunawa, sannan muna hidda hanyoyi wanda za mu ƙara wayar da al'umma cewa wannan tsarin in Allah ya yarda in an bi shi shine alheri, kuma shine mafita gare mu al'umma cikin ikon Allah. Bayan haka kuma muna sare ƴan uwan mu abokan aikin mu a majalisa, su ma muna nan muna ƙara tattauna da su, saboda in Allah ya yarda muna saron ko da za a kawo shi wannan waɗannan dokokin a karanta su karo na biyu, wanda muke ce ma second reading a majalisa, mu samu akalla cikin mu 160 cikin ƴan majalisa akalla ko da rabin mu, muna saron in Allah ya yarda su ba abubuwan waɗannan dokokin nan goyon baya. Kuma ƴan Najeriya ma su ma kansu muna saron in Allah ya yarda nan da kwanaki kalilan mutane ma su sa baki, yawun bakin su ke irin waɗannan tattaunawa da ake ko ina a majalisu, da duk inda dai aka samu kanmu muka zauna mu ƙara wayar da kan juna, saboda mu samu mafita mu duka al'umma. Kuma in Allah ya yarda wannan abin nan shi zai zama alheri cikin ikon Allah gare mu ƴan Najeriya, da kuma yadda ake tafiyar da shugabanci a Najeriya.
To shin menene ma bambancin waɗannan tsarin biyu ta fuskar fa'idodi da dacewar mulkin Najeriya? Shehin malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodio ta Sokoto, Farfesa Yahaya Tanko Baba, ya amsa wannan.
To shi dai tsarin na farko wanda ake ce tsarin shugaba mai cikakken iko, wato presidential system kenan, tsari ne wanda shugaban kasa da majalisar dartsawa ta bambanta da majalisar dokoki menin kenan duk wanda ke majalisar dokoki bai da alaka da majalisar dartsawa shi shugaban kasa yana da cikakken iko mutanen kasa suke zaba shugaban kasa kai tsaye kuma shi ke da dama da karfin iko na kafa majalisar shi ta dartsawa wato majalisar ministoci kenan wanda shi zai zabe shi kuma daga wajen majalisa ko da an zabi dan majalisa ya zama minista a tsarin shugaban mai cikakken iko to dai bar dai aje mukamin na dan majalisa sannan ya kowa bangaren dartsawa kuma wannan tsari tsari ne wanda aka yi shi domin ya ba da damar majalisa ta duk kadin bangaren dartsawa sannan shi kuma shugaban kasa yana da shi ma karfin da zai iya bin kadin majalisa haka ita kuma tsarin shari'a ita ma tana da cikakken iko a matsayin bangare kebantaccen bangare wanda shi ma yana da ikon da zai bi kadin majalisa kuma ya bi kadin bangaren dartsawa shi kuma wancan tsari na prime minister tsari ne wanda shugaban kasa ake zaɓa shi a zaurin majalisa ɗan kasa ba su ne ke zaɓen shugaban kasa ba ko prime minister wannan ake kuma shi ne shugaban gwamnati a'a jam'iyyar da ta samu rinjaye a zaurin majalisa lokacin da ake zaɓen ɗan majalisar dokoki to ita ce ce na da prime minister saboda haka duk kati ko jam'iyyar da ba ta samu rinjaye ba to takan yi haɗaka da wata ƙaramar jam'iyya domin su samu rinjaye na kujeru na 2-3 wanda zai ba su dama su kafa gwamnati idan sun kafa gwamnati za su raba mukaman gwamnati tun daga prime minister zuwa ministoci wani babban bambanci tsakanin tsarin prime minister da shugaba mai cikakken iko shine a tsarin prime minister mutum guda na iya zama ɗan majalisa sannan kuma ya zama minister a gwamnati a bangaren dartsawa abin da ake nuni kenan karfi da ayyukan majalisar dartsawa da majalisar dokoki suka haɗu wuri guda kana iya kai ɗan majalisa ne kuma kai minista ne a majalisar dartsawa ta ƙasa wannan shi ne mutane ke ganin cewa akwai naƙasu wajen damar da majalisar dokoki take da shi na bin kadin majalisar dartsawa saboda mutumin da ke cikin wannan majalisa yana cikin wancan majalisa ba zai samu damar ya bincike abinda bangaren dartsawa yake yi ba saboda ni minista ne kuma ni kuma na majalisar dokoki ne kuma shi prime minister shi karanka shi ya hito ne daga majalisar dokoki ba kuma ɗan ƙasa ne ɗaukacin mutanen ƙasa suka zaɓe shi ba amma idan kuma aka duba wani bangaren shi ne mutane na ganin cewa tsarin shugaba na prime minister tsari ne wanda yake taƙaita kashin kuɗi ko kuma ɗawainiya abin da ake cewa ɗawainiya da ma'aikatu da kuma 'yan siyasa. Idan ka dubi tsarin shugaba mai cikakken iko za a yi zaɓen shugaban ƙasa duk 'yan ƙasa za su jefa ƙuri'a kan zaɓen shugaban ƙasa bancin an ƙara zaɓe shugaban ƙasa zai zo ya kafa majalisarsa sai ya zaɓi ministoci daga ko'ina na ƙasar nan waɗannan ministoci suna da bambanci da 'yan majalisa sai a yi musu tanaje-tanajen su na albashi na ma'aikatansu na motocinsu na alawus ɗinsu da dai sauransu kuma wannan tsari shi kuma wannan tsari na minista ta kuma ka iske mutum ɗan majalisa ne kuma minista ne akwai taƙaita kashe kuɗin gwamnati ko rage kashe kuɗin gwamnati wajen ɗawainiya da masu riƙe da mukamin gwamnati amma shi ko na ƙasan shi shine akwai taƙaitacciyar dama wajen bincike da bin kadi kan abin da majalisar dartsawa ke yi da majalisar dokoki to kowane irin tsari yana da nashi alfanu kuma yana da nashi na kasu shi wannan tsari mai cikakken iko mun san abin nan idan muka yi bayani cewa yana da damar da aka ba shi tsarin mulki ya ba shi domin bin kadin abin da gwamnati take yi musamman bangaren dartsawa duk da yake ita majalisa dama ya cewa a yanzu talaka bai gamsu da yadda ita karan kanta majalisa a wannan tsari na shugaba mai cikakken iko take gudanar da aikinta wajen bin kadin abin da shugaban kasa da majalisar shi ta dartsawa take yi ba kuma sun kasa amfani da karfin da tsarin mulki ya ba su domin takama gwamnati bangaren dartsawa aiwatar da manufofi da kuluwori wanda suka saba ma rayuwar talaka ko jin daɗin talaka a wancan tsari za mu iya cewa kila a yanayin da Najeriya ta samu kanta ciki zai iya zamewa mafi ala bisa kan wannan tsari da muke da shi na ɗaya dai akwai tsada wajen gudanar da gwamnati kuma a wannan lokaci da muke ciki irin na karancin kuɗaɗe da kuma tsananin bukatu da yunwa da talauci da taɓarɓarewar tattalin arziki da taɓarɓarewar ɓangarori na ilimi na lafiya na ababen more rayuwa wanda gwamnati tana buƙatar magudan kuɗi domin ta gyara waɗannan abubuwa a inganta rayuwar talaka to akasarin kudade yawan kudaden da ake amfani da shi wajen kula da masu rikon mukamai na gwamnati da bangaren gantawa da bangaren majalisa to idan aka ce za a koma ga wancan tsari na prime minister to za a yi samu raguwa ainu na kudaden da ake batawa wajen tsawaina da ma'aikatan gwamnati na biyu kuma shi tsari na prime minister yana ba da dama ba sai lokacin zaɓe ba za a iya canza gwamnati da bukatocin talakawa da kuma muradun waɗannan karamin jam'iyyu wanda aka shiga tsawance da su domin idan aka kasa cimma waɗannan muradu karamin jam'iyyu nan suka danye daga wannan tsawance to gwamnati za ta iya faduwa kuma za a sake komawa zaɓe lokacin da gwamnati ta faɗi to ta faɗi ne saboda ta kasa gamsar da al'umma da jam'iyyu da kuma mutanen da waɗannan karamin jam'iyyu ke wakilta kuma za a sake komawa ne wajen su a yi zaɓe.
A ra'ayin mai fashin baki kan lamuran siyasa da tattalin arziki kuma tsohon dan majalisar wakilai ta Najeriya Dr. Usman Bugaje wannan yunkuri yana da kyau to sai dai lokacin da aka gabatar da shi ne ke da lum'a.
Ba sabon yunkuri bane ba kuma yana da kyau in za a samu haka zai rage bannar da ake yi ta siyasa amma ba kuma nan gizo ke kakan ba. Duk lokacin da a zaɓi shugaba ko ba duk da ƙa'ida ba da sharaɗi to za a samu mutanen banza su za su haye kowanne tsari ya zo ba za a samu biyan bukata ba amma hakika in aka samu haka za a rage wani ɓangare na irin banna da kuɗaɗe da ake yi za a rage wani ɓangare na bishirme da bankawar da ke cikin wannan siyasa amma ni na ɗauka a yanzu abin da ke gaban talaka ba tsari ba ne da yunwa ce. Saboda haka abin da yake gaban su wakilai na jama'a shine su fito su gaya za a yi waɗannan da suka zaɓe su talakawan nan sun samu abinci sun kai musu wannan shine abin yi a yanzu nan da muke magana.
To ba iyakar zantawar mu kenan da Dr. Bugaje ba. Domin ko ya yi cikakken bayani akan wannan matsin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke ciki da kuma musabbabin da yake ganin ya haifar da matsalar. To sai ne saboda karancin lokaci a nan za mu jabirki. A kasance tare da wannan shirin a makon mai zuwa don jin wannan tattaunawa. Yanzu kam a madadin Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla a gaida na sanyin na har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko ga Maryam ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Bankin Raya kasashen Afirka ya yi gargadin cewa hauhawar farashin muhimman abubuwa a wasu kasashen Afirka ciki har da Najeriya na iya haifar da rashin kwanciyar hankali. Sanarwar bankin na kunshe ne a cikin wani rahoto da aka fidda a makon jiya. Bankin ya ce a hasashensa na shekarar 2024 karuwar farashin makamashi da abinci tare da faduwar darajar kudaden kasashen Angola, Habasha, Kenya da Najeriya na iya haifar da rikicin cikin gida duk da cewa nahiyar Afirka na nuna alamun samun ci gaban tattalin arziki. Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta yi gargadin cewa tsarin kiwon lafiyar Gaza ya shiga wani mummunan yanayi yayin da cibiyoyin kiwon lafiya a gaba ɗayan yankin Falasɗina suka daina aiki ga rashin damar samun kulawar lafiya na ƙaruwa kayayyakin kiwon lafiya na raguwa bayan haka ana ci gaba da samun raguwar muhimman kayayyakin jin ƙai don kula da marasa lafiya. Asibitin Nasir da ke Khan Yunis a Gaza inda sojojin Isra'ila ke kai farmaki shi ne na baya-baya da faɗan ya shafa. Mahaifiyar madugun adawar Rasha Alexei Navalny ta roƙi shugaban Rasha Vladimir Putin da ya saki gawar ɗanta domin a binne shi cikin mutunci.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin sai kuma an jima kaɗan da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. Amma kafin mu yi sallama da ku bari mu yi amfani da wannan damar mu miƙa sakon ta'aziyya ga Alhaji Ibrahim Ibzar Abdul wanda Allah ya yi wa mahaifiyarsa Hajiya Gambura suwa jiya Talata. Za a yi jana'izarsa yau da safe a garin Zaria da ke jihar Kaduna Najeriya. Da fatan Allah mata rahama amin. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya da Dajin Balawi wanda ya hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar Mr. Kelvin Baba ya kuma kere ne daga nan birnin Washington DC nake cewa a huta lafiya wassalam.